إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهوا مسورة رمو أوانا اللوكتي أوانا جدارة ديو تا ليبرتي يو منا مريتان الحمس دارن جمعة قوما قوتن شعبان وتانا تقوس أتكنجير وتنين مسلنتي بانجير منظر الله صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda ya daidai da 29 ga watan 1 2026 miladiya insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya sati da gabata mun faro bayani akan abin da ya shahi falala tasallolin nafilfili mun yi bayani akan irin falala da mutum zai samu yayin da yake yin sallar nafila daga ciki muka yi bayanin cewa sallar nafila tana cike ma gurbin tawaya ko na kasu da aka samu na sallar farilla kamar da mun kawo hadisi akan haka kuma sallar nafilfili sai daga cikin sabubba mafiya girma wanda suke sababa wa mutum shiga aljanna kuma a dalilin sallar nafila in mutum yana yi Allah zai daukaka darajarsa kuma ya yafe masa kurakuransa da laifuffukansa kuma yin sallar nafila a gida tana janyo ma gida samun alkhairi da albarka kuma yin sallar nafila ta janyo wa bawa samun soyayya Allah subhanahu wataala kina wancan sati da gabata mun yi bayani ne akan falala da daraja na sallar nafila dan haka kuma yau insha Allah za mu shiga bayani ne akan irin nau'ukan sallolin nafilfili da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kafin nan kamar da muka yi bayani cewa yau muna goma ga watan Sha'ban to kamar da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falala ta yawaita azumin nafila a cikin wannan wata musamman ƴan uwa darasin mu kafin mu darasi akan falalar sallar nafila mun yi akan falalar yin azumi na nafilfili to ya tabbata daga babban sahabi Usamatu bin Zaid Allah kara masa yarda yake cewa qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah lam araka tasumu shahran min ash-shuhuri ma tasumu min sha'ban yace bana ganin kana yawaita yin azumi a wani wata daga cikin watanni na musulunci kamar yadda kake yawaita yin azumi a cikin watan sha'ban kine yana so ne hikima ko dalili ko sababin da yasa manzon Allah yake yawaita yin azumin nafila a cikin watan sha'ban sama da sauran watanni na musulunci sai manzo Allah ce mai kala sai manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ce mai zalika shahrun yaghfulun nasu an yace ai wannan wata na sha'ban wata ne wanda mutane diya suke rafkana daga gare shi wata ne wanda yake bayin rajab ramadan ma'ana manzo Allah ce wata ne da mutane suke rafkana suke gafala suke sha'afa daga wannan wata wanda yake tsakanin rajab da ramadan ya manzo Allah ce wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin yace wata ne da ake daukaka ayyukan bayi zuwa ga ubangijin talakai shine Allah subhanahu wataala. Fa uhibbu an yurfa amali wa ana sa'imun, to he na so a daukaka aiki na alhali ina azumi. Ma'ana abin da yasa manzon Allah yake yawaita azumin nafila a cikin watan Sha'ban saboda dalili biyu. Yace watare da mutane suke rafkana, ma'ana mutane basu damu da yin azumin sa ba, alhali shi kuma ana so ka yawaita yin azumin a cikin watan Sha'ban domin ka saba ma kanka, saboda ni Ramadan yazo abu zai zo ma da sauki. Kenan ka fara yin azumin nafila a watan Sha'ban, to zaka ga Ramadan yazo abu zai zo ma da sauki. Na biyu kuma watare da ake daukaka ayyukan bayi zuwa ga wajen ubangijin talakai shine Allah. To yayin manzo Allah ce yana so lokacin da za a daukaka ayyukan sa zuwa wajen Allah ya zama to yana azumi, ma'ana zaman to azumi ne a sama. Kamar yadda muka sani, ƴan uwa malamai suka yi bayani, hadisi sun zo wanda suke nuna cewa a kullun ana daukaka ayyukan bayi wajen Allah subhanahu wataala. Yurfa ilayhi amalul layli qabla amalin nahari, ana daukaka ayyukan bayi a wajen Allah, ayyukan dare kafin ayyukan yini. Haka wa amalun nahari qabla amalil layli, haka da ayyukan yini kafin ayyukan dare. A wata ruwaya kuma kaga manzon Allah ya ce tu'radul a'malu ila Allah subhanahu wataala kull yawmil ithnain wal khamis, ana daukaka ayyukan bayi a ranar Litinin da Alhamis. To shi kuma wannan ya nuna mana ana daukaka ayyuka a cikin watan Sha'ban. To kamar yadda Ibn Hajar al-Asqalani ke cewa malamai da suka hada hadisin sai suka ce to shi a kullun ana daukaka ayyukan bayi zuwa wajen Allah subhanahu wataala lokacin sallah na yini bayan la'asar, na kuma na dare kuma bayan sallah asuba, kago nan na kullun kenan. Na sati kuma shine ake daga su zuwa wajen Allah shine din Litinin da Alhamis. Shi kuma na shekara shine ake yin shi a cikin wannan wata na Sha'ban da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata. Kenan manzo Allah ya nuna mana cewa mu yawaita azumin nafila domin mi lokacin da za a daukaka ayyukan mu na shekara da muke yi a wajen Allah ya zama to kana yin azumi, kuma dan mu saba domin Ramadan ya zo zai zo mana cikin sauki. Wannan hadisi yana cikin Sunanun Nasa'i, ya kawo shi hadisi mai lamba 2357. Kuma kamar yadda Aisha Allah kara mata yarda, ita ma take ba da labari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana yasum, take cewa lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yasum min shahrin akthara min Sha'ban. Aisha Allah kara mata yarda take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai kasance baina azumta wani wata sama da yadda yake azumta watan Sha'ban. Tace kana yasum Sha'ban illa qalila, ya kasance na azumtar Sha'ban kusan dukkan shi sai dan kadan daga cikin kwanukan sa, kamar da yazo a cikin Bukhari da Muslim. Kinan ya nuna mana falalan yin azumin nafila a cikin wannan wata na Sha'ban. Kuma kamar mace ƴan uwa, insha Allah wa azumin ayyamul bid na wannan wata na Sha'ban zai kama ranar Ladi da Litinin da Talata, tunda kamar da muka yi bayani yau muna 10 ga watan Sha'ban. Kinan yanzu gobe Juma'a 11 Sudu 12 Ladi, wanda zai dace daidai da 1 ga watan Fevriye, kenan premier Fevriye da Fevriye da Litruwa Fevriye, kenan su ne za su dace ayyamul bidi 13, 14, 15 ga wannan wata na Sha'ban. Kuma kamar da shi ma azumin ayyamul bidi mun yi bayanin falalarsu a lokacin da muka yi bayanin mahimmanci ko kuma bayani akan nau'ukan azumin nafilfili da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi. Mun karanta hadisin Abdullahi dan Amr dan As, Allah ya kara masa yarda da shi da mahaifinsa, wanda yake cewa wala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi, ya ce sawmu salasati ayyamin min kulli shahrin sawmu ad-dahri kullihi. Manzo Allah tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi, ya ce sawmu salasati ayyamin, azumin kwana uku, min kulli shahrin a kowane wata. Manzo Allah ya ce sawmu ad-dahri kullihi, kamar azumin shekara ne gabaki dayanta. Ma'ana idan mutum zai ringa kokarin a ce kowane wata na musulunci yana yin azumi uku, to zai zamanto a shekara yana da azumin shekara guda. Saboda me yasa? Li anna alhasanata bi ashri amsalha, domin shi aiki kyakkyawa in kai guda daya ana limka mashi kenan zuwa limki 10, kenan duk uku in kai za a baka ladan azumi 30, ma'ana azumin wata guda. Kenan in mutum ya saba yi kowane wata na musulunci yana yin uku uku, kaga kowane wata zaka samu azumin wata guda. In ka zo ka hada da Ramadan wanda ake azumta shi duka, kenan ka samu shekara guda daya. Kuma kamar da ya tabbata a cikin hadisin, wannan hadisi na cikin Bukhari da Muslim, kamar da kuma ya tabbata daga sahabi Abi Zar al-Ghifari, Jundub bin Junadata, Allah kara masa yarda, yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da mutunci Allah tabbata a gare shi yana cewa idza sumta min ash-shahri thalathan idan zaka yi azumi uku a wata to fasum thalatha ashrata to ka azumci 13 ga wata wa 14 da 14 ga wata wa 15 da 15 ga wata to daga nan ne aka samu azumi ayyamul bid 13 14 15 manzala ce Abu Zarri idan zaka yi azumi uku a kowane wata wanda ya kudai tare ce a ringa yi yace to ka azumci 13 da 14 da 15 wannan hadisi yana cikin sunan Tirmidhi daga kenan da ƴan uwa mu yi kokari wajen ganin mun ribata da yawaita yin azumin nafila a wannan wata musamman kuma irin azumi masu falala irin Litinin da Alhamis da kuma azumin ayyamul bid wanda muka ce zai dace insha Allah a wannan wata ladi mai zuwa da Litinin da Talata fatan Allah ya ba mu ikon yi insha Allah yau bayanin mu zai tashi ne za mu tashi ne akan bayani akan nau'ukan sallolin nafilfili wanda suka tabbata daga annabin mu annabin tsira annabin rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda ya tabbata yake yi wanda Allah ya sanya mana shi ya zamanto abin koyi gare mu daga kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika Allah ya sanya mana manzo Allah ya zamanto kyakkyawan abin koyi gare mu da abin da zamu yi mu kalli ya manzo Allah yayi mu kalli sunnarsa mu kalli ayyukan sa yayi saboda shine Allah ya turo mana domin mu yi koyi da shi shine wanda Allah ya ce mana ma atakum rasulu fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda manzo Allah ya zo muku da shi ku riga ku yi abinda ya hane ku kuma to ku hanu kuma Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu idan muka yi bi manzo Allah muka mishi ta'a da biyayya to Allah ya ce mun shiryu kuma shine wanda Allah yake nanata mana Qur'ani ya ce ati'ullaha wa ati'ur rasula ku bi ma Allah da'a ku yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta'a kuma manzo Allah hadisi wanda ya tabbata daga ma wannan Malik bin Huwairis hadisin yana cikin Bukhari manzo Allah ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku salla da ku ga ina yi to ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallolin nafilfili kamar yadda ya tabbata a ingantattun hadisai nasa to shine zabi bayani yau nau'ukan sallolin nafilfili suna da yawa amma daga cikin nau'ukan sallolin nafilfili akwai wasu salloli ko mu ce nafilfili wanda ake ce musu as-sunanur rawatib sunnoni na rawatib ma al-fara'id wanda suke hada da sallar farilla kuma abinda ake ni da ar-rawatib jami'i ne na ar-ratibatu ar-ratibatu ma'ana shi shine ad-da'ima al-mustamira kamar yadda yazo a cikin ash-sharh al-mumti' ala zad al-mustaqni' na babban shehin malami Muhammad ibn Salih al-Usaymin Allah ya ji kansa da rahama a mujalladi na 4 shafi na 193 ma'ana a volume na 4 pagina 93 yace abinda ake ni da ar-ratiba shine ad-da'ima al-mustamira ma'ana maka ce sunanin rawatib sune ai as-sunan ad-da'ima al-mustamira wanda manzon Allah ya dimance su wanda yake yin su kenan tare da sallar farilla to wayannan sunanin rawatib din su raka'a 12 ne 12 raka'atan rako'i ne guda 12 kamar yadda ya tabbata cikin hadisin Ummu Habiba ita ce Ramlatu bintu Abi Sufyan Ummul Mu'minin wa mu'minai zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam kuma mata ga Annabi tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi radiyallahu anha Allah kara mata yarda da sauran matayen manzo Allah qalat take cewa ita Ummu Habiba sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Ummu Habiba take cewa naji manzon Allah tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi yana cewa man sallasna tay 10 rak'atan fi yawmin wa laylatin buniya lahu baitun fil janna tace daji manzo Allah yana cewa duk wanda ya sallaci rak'a 12 a yini da dare za a gina masa gida aljanna a wata ruwaya ma sai ta bayyana cewa ana nufin sallar nafila dan ka wani yaji an ce sallasna tay 10 rak'atan ne dauka ko sallar farilla a to a wata ruwaya tace ma min abdin muslimin taji manzo Allah yana cewa babu wani bawa musulmi yusalli lillahi wanda zai yi salla domin Allah kullu yawmin akwa tarana sunatay 10 rak'atan kenan rak'a 12 tatawwu'an sallar nafila ghayra faridatin ba sallar farilla ba illa bana Allahu lahu baitan bil janna fati Allah ya gina masa gida aljanna ma'ana duk wanda ya sallolin nafilfili rak'a 12 a yini da dare to Allah zai gina masa gida aljanna wannan hadisi yana cikin sahihu muslim hadisi mai lamba 728 728 to wa'annan nafilfili rak'o'i guda 12 yanene ake yin su وجاء تفسيرها في سنن الترمذي من حديث ام حبيبه رضي الله عنها الروايه امام الترمذي شي كما daga umma habiba sai dai bayanin cewa ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin su ya zo ne a cikin sunan tirmizi hadisi mai lamba 415 kuma imamu albani ya inganta shi a cikin sahih na sunan tirmizi a mujalladi na 1 shafi na 131 umma habiba take cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da mun ce Allah tabbata a gare shi ya ce man salla fi yawmin wa laylati 12 rak'atan bunya lahu baitun fil janna duk wanda ya sallaci rak'o'i guda 12 aine dare Allah zai gina masa gida aljanna to sai ta yi bayani yadda manzo Allah yake yi tace arba'an qabla az-zuhri manzo Allah yana yin rak'a hudu kafin sallar azhar ma'ana zai yi biyu yayin sallama wa rak'ataini ba'daha da kuma rak'a biyu bayan sallar azhar kenan a cikin 12 mun samu nawa mun samu 6 nan ga hudu kafin azhar da ga biyu bayan azhar 6 tace wa rak'ataini ba'dal maghribi da kuma rak'a biyu bayan sallar magruba mun samu 8 wa rak'ataini ba'dal isha da kuma rak'a biyu bayan sallar isha mun samu rak'a nawa mun samu rak'a 10 wa rak'ataini qabla al-fajr da rak'a biyu bayan kafin sallar asuba shine wa rak'ataini qabla al-fajr ai da rak'a biyu kafin sallar asuba ai qabla salatu subh kafin sallar asuba to wannan sune sunan rawatib rak'o'i guda 12 wanda manzo Allah ce duk wanda yake kiyaye yin su to Allah zai gina mai gida aljanna rak'a hudu kafin azhar biyu bayan azhar biyu bayan magruba biyu bayan sallar isha'i biyu kafin sallar asuba wanda sune rak'atul fajr kenan to manzo Allah ce duk wanda yake yin wa'annan to Allah zai gina masa gida aljanna haka yazo daga Aisha wacce ruwaya ta ummu habiba ce to yazo daga Aisha بنت ابي بكر رضي الله عنها يردالا تبتا غري تا قالت هي تيوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله سيرا ده امنت الله تبتا غري شينا تيوا من صبر على 12 ركعه صبر شيني اي اذا حرس على فعل الشيء يقال صبر على الشيء اي اذا حرس على فعله كما يذو ا cikin littafin jami'ul usul na ibn al-athir a mujalladina 5:6 ma'ana sabara bi ma'ana ay haratha ay man haratha duk wanda ya kwadaitu ya kiyaye yin rak'o'i guda 12 to banallahu lahu baitan fil janna Allah zai gina masa gida aljanna wannan ruwaya Aisha ce tace arba raka'atin qabla az-zuhr ita ma ruwayata rak'a hudu kafin sallar azhar ay biyu ay sallami ay biyu ay sallami hudu wa raka'ataini ba'daha da rak'a biyu bayan sallar azhar wa raka'ataini ba'da al-maghribi da raka'a biyu bayan sallar magruba wa raka'ataini ba'da al-isha da raka'a biyu bayan sallar isha'i wa raka'ataini qabla al-fajr da kuma raka'a biyu kafin sallar asuba wannan yazo shi ma a cikin sunan tirmizi hadisi mai lamba 414 katsan 14 kuma albani ya inganta shi a cikin sahih na sunan tirmizi kenan wannan ita ma ruwaya Aisha ta nuna mana raka sunan rawatib rak'o'i guda 12 kamar yadda umma habiba ta yi bayani haka nan kuma yazo daga sahabi abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda shi kuma yake cewa hafiztu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na kiyaye daga manzon Allah sira da aminci Allah ya tabbata gare shi 10 raka'at shi kuma arwaya shi ya kawo raka'a 10 arwaya aisha da umma habiba sun kawo raka'a 12 to shi kuma wannan arwaya abdullahi dan umar ya kawo raka'a 10 yace raka'ataini qabla az-zuhri raka'a biyu kafin sallar azhar wa raka'ataini ba'da da raka'a biyu bayan sallar azhar wa raka'ataini ba'da al-maghribi fi baytihi da raka'a biyu manzo Allah yana raka'a biyu bayan sallar magruba a gidansa wa raka'ataini ba'da al-isha'i fi baytihi haka yana raka'a biyu bayan sallar isha'i a gidansa wa raka'ataini qabla salati subhi kuma da raka'a biyu kafin sallar asuba wannan yana cikin bukhari da muslim Bukhari ya kawo shi hadisi mai lamba 937 Nafsan Transit Muslim ya kawo shi hadisi mai lamba 729 629 to wa'annan sune abubuwan da aka rawaito na sunan rawatib daga manyan sahabbai guda uku ummu habiba ita ce Ramzatu bintu Abi Sufyan da Aisha bintu Abi Bakar As-Siddiq da Abdullah ibn Umar ita Aisha da ummu habiba sun rawaito raka'a 12 ne shi kuma Abdullahi da Umar ya rawaito raka'a 10 ne kenan bambancin su arwaya Aisha da Umma Habiba ana yin raka'a hudu ne kafin azhar, to amma shi arwaya Abdullahi dan Umar da ta kasance goma ana yin biyu ne kafin azhar, biyu bayan azhar. To wa'annan su ne ake ce musu sunan rawatib, ko malamai suka ce musamman a Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz a cikin sharhin da yama Bulughul Maram a gargashin hadisi na 374 a cikin Bulughul Maram, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ne yana yin kowanne ya kasance kenan taratan yusalli isnatay ashrata raka'atan kama fi hadisi Ummu Habiba wa Aisha wa taratan yusalli ashran kama fi hadisi Ibn Umar, kenan wani lokaci wani zubin manzo Allah yana yin raka'a 12 ne kamar da yazo hadisin Ummu Habiba da Aisha, wani kuma zubin yana yin raka'a 10 ne kamar da yazo a cikin hadisin kenan Abdullahi dan Umar. Dan haka yace fa iza nashatal muslimu, idan muslimi na cikin nishadi sallasnatay ashrata sallasnatay ashara kenan sai raka'a 12, wa iza kana hunaka shaghil, dan yana cikin shugululi ne kuma to salla ashirin sai raka'a 10, wanda yazo a riwaya Abdullahi dan Umar yace wa kullu ha rawatib, dukkan su ana ce musu rawatib da mai raka'a 12 da mai raka'a 10, yace wal kamal wal tamam, amma a cikin wanda yafi kamala da cika an yusalli kama fi hadisi Aisha Ummu Habiba, shine mutun ya raka'a 12, ma'ana wanda yafi kamala to shine kai wanda yazo a cikin hadisin Aisha da Ummu Habiba shine raka'a 12, amma dan wataran kai raka'a 10 kai bi kafin azhar, bi ba azhar, to wannan insha Allah shi ma'ana lissawa ma shi cikin sunnar rawatib, wanda manzo Allah ya ce duk mai yin su za a gina masa gida aljanna. Daga kenan wannan shine nau'uka na sallolin nafilfili wanda suka tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda yake wanda ake ce musu sunan rawatib, mun shi raka'a 10 ko raka'a 12, to wanda yake kiyayin su a yin sa da daren sa, to manzo Allah ce Allah zai gina masa gida aljanna, kamar yadda muka ambata a cikin hadisin Ummu Habiba da Aisha da Abdullahi dan Umar. Sai na gaba daga cikin nau'ukan sallolin nafilfili akwai arba'u raka'atin qabla az-zuhri wa arba'un ba'daha, akwai raka'a hudu kafin sallar azhar da raka'a hudu bayan azhar, shi ma na fallar shi daban, kai raka'a hudu kafin sallar azhar kuma yi kai azhar din kuma bayan azhar kai raka'a hudu, kenan ka hada sa azhar raka'a nawa 12, hudu kafin azhar kai biyu kai sallama, kai biyu kai sallama, bayan ka ida sai ka tashi kai azhar, bayan ka ida azhar dinka kai ida azkar da ake na bayan sallah kuma ka tashi ka karo raka'a hudu bayan azhar, to shi ma zamu ji fallar shi. لحديث أم حبيبة رضي الله عنها شيما نيازو أتكين حديث أم حبيبة يتتي رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها ألا كارا متيردا قالت تكتوا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكتوا ناجم من زن ألا سيرا دا أمن شن ألا استبت أغريش يقول ينتوا من حافظ على أربع ركعات قبل الزهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. Wannan sahabiya kuma mata ga annabin mu sallallahu alaihi wasallam ita ce Ummu Habiba, take cewa taji manzo Allah yana cewa man hafaza ala arba'i raka'atin qabla az-zuhr, wanda yake kiyaye yin raka'o'i guda hudu kafin sallar azhar, wa arba'in ba'daha, da kuma an raka'a guda hudu bayan sallar azhar, to wata falala zai samu, حرمه الله على النار, الله زي حرم تغوتا تجنا من سمانا, الله زي حرم تامز شغاوتا يقوى مجوانا فلالاوا إن كينا فلا ركا هدو كابن أزهر هدو بايان أزهر تو مزا الله تي الله زي حرم تغوتا تجنا منك. وانا حديث يازو أتكين سنن نأبي داود حديثي ميلمبا دبو ديا دداريبيو دستن دترا مل ديسان سو سنتنف, حق يازو أتكين سنن ترمزي حديثي ميلمبا 427 Katsan Vincent, kuma Imam Albani ya inganta shi a cikin sahih na Sunan Abi Dawud da sahih na Tirmidhi, kina hadisi ne inganta ce manzo Allah ce duk wanda ya nafila raka'a hudu kafin azhar da nafila raka'a hudu bayan azhar, to Allah zai haramta ma wuta ta tuna masa, da kai kuma wannan garaba sa ce mai girma, amma wa sai wanda Allah ya saukaka masa, kenan mu kokari mu dabbaka wannan domin mu samu Allah ya haramta mana wuta ta cina mu. A duniya babu abin da yake babban kalubale da barazana ga musulmi namiji ko mace kamar wuta jahannama, to a ce kai aikin da Allah zai haramta maka shiga wuta, to kaga wannan abin ne wanda ya kamata kowa ya kiyaye shi, raka hudu kafin azhar, hudu bayan azhar, kuma hudun zakai bi ne kai sallama, kai bi kai sallama, haka bayan azhar din idan ma zakai hudun kai bi kai sallama, kai bi kai sallama, to wannan shi ma muji yan uwa kamar yadda ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda yake kiyaye nafila raka'a hudu kafin azhar da hudu bayan azhar to Allah zai haramta wadataccen namansa kenan wannan fallar shi daban daga kenan malamai suka ce kenan yanzu anan yadda mutun zai yi sai ya ringa yin tanawwu a sunanin rawatib mun ga ko dai kai nafila raka'a hudu kafin azhar biyu bayan azhar kenan kamar yadda yazo hadisin Aisha da Ummu Habiba ko dai kai nafila raka'a biyu kafin azhar biyu bayan azhar kamar yadda yazo hadisin Abdullahi dan Umar ko kuma kai nafila raka'a hudu kafin azhar hudu bayan azhar to kowanne duka manzo Allah ne kenan mutun ya ringa tanawwu ma'ana yana modification tattanzawa wataran kai nafila hudu kafin azhar biyu bayan ta wataran kai biyu kafin ta biyu bayan ta wataran kai hudu kafin ta hudu bayan ta saboda kamar yadda malamai suke cewa idan ka samu ibada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin ta a fuskoki daban-daban to ana so kai ma ka ringa tattanza kana yin ta a fuskoki daban-daban yau kai wannan gobe kai wannan domin ka samu falalar kowace daga ciki daga cikin nau'ukan salloli na fulfili da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke yi akwai arba'u raka'atin qabla al-asr akwai nafila raka'a hudu kafin al-asr ita ma tana da falala mai zaman kanta tata zamu shi ita ma falalar ta li hadisi ibn Umar radiyallahu anhu shi kuma ne yazo hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda da shi da mahaifinsa Umar kala Abdullahi dan Umar yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace rahimallahu ra'an salla qabla al-asr arba'an Allah ya rahama ga mutumin da ya sallaci rak'o'i guda hudu kafin sallar al-asr rahimallahu ra'an Allah ya rahama ga mutumin da salla qabla al-asr ya sallaci kafin sallar al-asr arba'an ma'ana rak'o'i guda hudu na nafila mazalla ce to Allah masa rahama ya masa jin kai ɗan uwa kullum muna roƙon Allah mana rahama ya mana jin kai ya tausaya mana to manzo Allah ce daga cikin bayin da Allah yake musu rahama ta musamman daga gare shi da jin kai to su ne wanda suke nafila raka'a kafin sallar al-asr mudiba manzo Allah ce babu wanda zai shiga aljanna sai wanda Allah ya masa rahama to wannan rahamar da in Allah ma ita ne zaka shiga aljanna to ga tana Allah yana rabanta anan yace duk wanda yake yin sallah raka'a hudu kafin al-asr to Allah zai masa rahama zai masa jin kai daga ƴan uwaye mu ringa kokari kafin al-asr mu sallaci sallar al-asr kenan mu yi nafila raka'a hudu shi ma zaka yi biyu ne kai sallama kai biyu kai sallama wannan hadisin ya zo a cikin sunan Tirmidhi kenan ya kawo shi hadisi mai lamba 430 cut centrant haka ya zo a cikin sunan Abi Dawud ya kashi hadisi mai lamba 1271 mil dai san sosan ons kuma Imam Albani ya hassana hadisin ya ce hadisi ne ingantacce a cikin sahih na sunan Abi Dawud a cikin mujalladi na 1 shafi na 237 a volume na 1 pagina 237 to wannan kenan haka kuma ya tabbata an Ali radiyallahu anhu daga Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yarda annan nabi sallallahu alaihi wasallama Ali bin Abi Talib ya ce lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana yusalli qabla al-asr raka'atayn to gatar ruwaya ita kuma Ali yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin raka'a biyu ta nafila kafin sallar al-asr wannan hadisi yana cikin sunan na Abi Dawud ya kashi hadisi mai lamba 1272 mil dai san sosan dus kuma Imam Albani ya inganta shi a cikin sahih sunan Abi Dawud a mujalladi na 1 shafi na 237 kenan ya tabbata manzo Allah yana yin biyu kafin al-asr kuma ya tabbata kamar da manzo Allah shi kuma ya faɗi da kanshi cewa duk wanda ya nafila raka'a hudu kafin al-asr Allah zai masa rahama kenan mutum yana iya wataran yayi biyu kamar da manzo Allah yi a wannan ruwaya ta Ali wataran kuma kai hudu kamar da tabbata a ruwaya Abdullahi dan Umar domin Allah ya maka rahama daga cikin nau'ukan salloli na fulfili wanda suka tabbata daga manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi akwai raka'atani qabla al-maghribi wa raka'atani ba'daha akwai mutum ya nafila raka'a biyu kafin sallar magriba da kuma nafila raka'a biyu bayan sallar magriba shi kuma ne yazo a cikin hadisin Anas li hadisi Anas radiyallahu anhu yazo a cikin hadisin Anas bin Malik Allah ya kara masa yarda wa fihi a cikin hadisi ne mai tsayi sai Anas yake cewa wa kunna nusalli ala ahli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Anas dan Malik yake cewa mun kasance muna salla a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana lokacin da manzon Allah yana tare da mu a lokacin rayuwarsa. Raka'ataini ba'da ghurubi shamsi, muna yin raka'a biyu bayan rana ta fada, qabla salatul maghribi, kafin ayi sallar magruba. Kaga nan ya nuna kenan sun kasance, Anas ne yake bada labari, mun kasance yace wa kunna nusalli, mun kasance muna yin salla ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin manzon Allah, ma'ana manzon Allah yana tare da mu. Raka'ataini ba'da ghurubi shamsi, muna yin raka'a biyu bayan rana ta fada, qabla salatul maghribi, kafin sallar magruba. Me yake nuna anan? Ma'ana muna tare da manzon Allah muna yin haka, amma bai hana mu ba. Hawatarwa yace falam ya amuruna walam yanhana, bai hana mu ba kuma bai umarce mu ba, ma'ana ya kyale mu, ma'ana manzon Allah ya tabbatar da su, bai hana su ba. Wannan ruwaya tana cikin Sahihu Muslim, hadisi mai lamba 836, Wisan Transis. A wata ruwaya kuma Anas yake cewa kunna fil Madina, mun kasance a garin Madina, yace fa idza adzana al muazzin, idan mai kiran sallah ya kiran sallah li salatil maghribi, kiran sallah magruba, ibtadaru sawariya, suka ga safe suna gaggawan kowa ya ji ya tsaya kusa da gimshikin masallaci. Ibtadaru, wannan ruwaya Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Imam An-Nawawi yake cewa abinda yake ni da ibtadaru ai tasabaqu wa tasara'u, suna rige-rige da gaggawa. As-sawariya, yace as-sawariya jami'ina na as-sariyatu wa hiya al-amud, shine gimshiki, ma'ana suna gaggawa kowa ya ji sai a cikin wani gimshiki na masallaci wanda zai rike shi a matsayin sutura. Baraka uraka ataini, sai su raka'a biyu. Baraka uraka ataini, sai su raka'a biyu, biyu kenan. Hatta innar rajulal gariba, ana sake cewa idan wani bakon mutum ya shigo masallaci, la yadkhulu almasjid, yace wani bako da zai zo la yadkhulu almasjid, ya shigo masallaci, fa yasihu, sai ya tsammaci cewa annas salata qad sulliyat, zai tsammanin ma da ji an yi da sallar magruba ne. Me yasa? Min kathrati man yusallihi, ma saboda yawan sahabban da suke sallah nafila raka'a biyu kafin sallar magruba. Ma'ana ana sai na bada labari daga an yi da kiran sallar magruba, kafin a tada sallar magruba zaka safe suna rige-rige, kowa ya tsaya a cikin gimshikin masallaci ya rike shi a matsayin sutura wanda zai sallah zuwa gare shi. Ma'ana suna rige-rige, kowa ya je ya rike sutura ya nafila raka'a biyu kafin sallar magruba, saboda lokaci ne takaitacce, to kowa yana riga-riga ya yi wannan nafilar kafin a tada sallar magruba. To Anas yace da wani bako zai shigo masallaci saboda yawan sahabban da suke wannan nafila raka'a biyu kafin sallar magruba, sai kai tsammani ma ai kamar ai iya sallar magruba ne ma, mutane sun tashi suna kawo nafila da ake ta bayan magruba. To wannan yake nuna mana kenan wannan sunna ce wadda ta tabbata ga manzon Allah ta yin nafila raka'a biyu kafin sallar magruba, bayan an kiran sallar magruba kafin a tare ikama, ko kuma bayan rana ta fada kafin ayi kira sallar magruba kenan. Wannan hadisi na cikin Bukhari da Muslim. Bukhari ya kashi hadisi mai lamba 625, Sisan Vincent. Muslim ya kashi hadisi mai lamba 837, Wisan Transit. Haka ya tabbata hadisin Abdullah ibn Mughaffal radiyallahu anhu, yadda Allah tabbata a gare shi, ani nabi sallallahu alaihi wasallam, daga annabi tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi, kala, manzo Allah yake cewa sallu qabla salatil maghribi, ku yi salla kafin sallar magruba, ma'ana ku yi sallar nafila kafin sallar magruba. Sallu qabla salatil maghribi, manzo Allah sake maimaitawa a karo na biyu, yace ku yi salla kafin sallar magruba. Kala fi salisa, na uku, manzo Allah sake cewa sallu qabla salatil maghribi, yace ku salla kafin, ku yi sallar nafila kafin sallar magruba. Amma ana uku yace liman sha'a, ga wanda ya so. Kina manzo Allah yayi mai ta haso uku, yana cewa sallu qabla salatil maghribi, sallu qabla salatil maghribi, sallu qabla salatil maghribi liman sha'a. Manzo Allah ce ku yi sallar nafila kafin sallar magruba, ku yi sallar nafila kafin sallar magruba, ku yi sallar nafila kafin sallar magruba, ce liman sha'a, amma ga wanda ya so. Wannan hadisi shi ma yana cikin Sahih Bukhari, hadisi mai lamba 700, hadisi mai lamba 7368, to wannan yake nuna mana kenan manzo Allah nan umarni ne ma ya da yi. A wata ruwaya kuma ta Abdullah ibn Mughaffal yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama, lalle annabi tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi ya ce sallah qablal annabi sallallahu alaihi wasallama sallah qablal maghrib raka'atayn. Abdullah bin Mughaffal yake cewa lalle annabi ya yi sallah raka'a biyu ta nafila kafin sallar magriba. Wannan yana cikin sahih na Ibn Hibban, hadisi mai lamba 1288 milisan kisan ka 28. Wakala Shu'aib al-Arna'ud, malam Shu'aib al-Arna'ud malami ne ga cikin malaman hadisi, yake cewa isnadu sahihun ala shartin Muslim, isnadin wannan hadisi ingantacce ne akan sharadin Imam Muslim. Da haka kenan malamai suke cewa to kenan wa hadhihi al-ahadisu tadullu ala anna raka'atayn qabla al-maghribi sunnatun qawliyatun wa fi'liyatun wa taqririyatun. Ma'ana game da yin sallar nafila kafin sallar magriba, an samu sunna qawliya, sunna ta fadi da manzo Allah ya ce ayi, shine wannan hadisin na Abdullah bin Mughaffal. Manzo Allah ya ce sallu qabla salati al-maghribi, sallu qabla salati al-maghribi. Haka wa sunna fi'liya, an samu sunna ta aiki wanda aikata manzo Allah yi, shine hadisin Abdullah bin Mughaffal da ya ce salla أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين ونزل الله ركع صلى لا فلا ركع أبوك فصلى المغرب. هكا وتقريرية هكا سنة تقريرية ونزل الله أني أجمعش بيهانا بيات بتر شين حديثه وحديثه أنا سأكيد سوى كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب منكسن سمنا صلى لا فلا ركع أبوك بارنا تفعل كفان صلى المغرب كنون من سوى kenan sallah kafin yin nafila raka'a biyu kafin sallar magriba sunna ce da ta tabbata ga manzon Allah, ta fadi da ta aiki da ta tabbatarwa. Wa amma raka'atani, to dangane kuma da raka'a biyu da ake yi bayan sallar magriba, to ita kuma fayyace sunna mu'akkada, ita sunna ce mai karfi, tana cikin sunnar rawatib, kamar yadda ya zo a cikin hadisin Aisha da Ummu Habiba da Abdullah bin Ubay. Mun gani daga cikin sunnar rawatib akwai nafila raka'a biyu da ake yi bayan sallar magriba. To wannan nafila da ake yi biyu bayan sallar magriba an samu daga manzon Allah surorin da yake karantawa. Muriki, ita sallar nafila in dai ba a samu ba ko ba a rawaito ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama surar da yake karanta kenan, nan an baka zabi ne ka karanta surar da ta sawwaka daga gare ka, fakra umma ta yassara min alquran. Amma idan aka samu wata sura da manzon Allah yake yi, to anan an fi so ka karanta ta, ko da ba karanta ta ba kai lahi ba, amma abin da yafi falala to ka karanta. To dangane da nafila da ake yi ta bayan sallar magriba da kuma raka'atul fajr, to su wannan an samu manzon Allah a kowace surori da ke karantawa. Ta ga kenan duk wanda zai nafila raka'a biyu bayan magriba da kuma raka'atul fajr, to zai bi kokari yayi kokari ya karanta abinda ya tabbata manzon Allah yana yi. Amma su surorin go na fulfulin wa ba wadda ba surorin da manzon Allah ke karantawa, da haka mutum zai karanta abinda Allah ya sauke mai ne, abinda ka iya na alqur'ani. Wassunnatu an yaqra'a fi raka'atayn ba'da al-maghribi, abinda ya tabbata a sunna ta manzon Allah kenan mutun ya karanta arko'i bi da ake ba sallar magriba, bi qul ya ayyuhal kafirun a raka'a farko, bayan ka karanta fatiha ka karanta qul ya ayyuhal kafirun har zuwa karshe, a raka'a ta biyu bayan ka karanta fatiha ka karanta qul huwallahu har zuwa karshe. To me dalili? To ga dalili li hadisi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, saboda hadisin Abdullah ibn Mas'ud Allah ya kara masa yarda, annahu qala, Abdullah ibn Mas'ud yake cewa ma usi ma sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqra'u fi raka'atayn ba'da al-maghribi wa fi raka'atayn qabla salati al-fajr bi qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Abdullah ibn Mas'ud yake cewa ma usi, bana iya kididdige ko irga. Wannan hadisi yana cikin sunan Tirmidhi, ya kashi hadisi mai lamba 431 katsan 39. To a gargashin sharhin sunan Tirmidhi shine mi Tuhfatul Ahwazi bi sharhi Jami' Tirmidhi na Malam Abdurrahman Al-Mubarak Fori, yake cewa abinda ake ni da abinda fadin manzon Allah yake nufi ma'usi, abinda fadin Abdullah dan Mas'ud yake nufi da yace ma'usi ai yana ne la astati'u an a'udda, yace ba zan iya kididdige ko in irga ma sametu rasulullah. Ma'ana Abdullahi dan Mas'ud yana nuna cewa ba zai lissafa ko ya irga so no ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaqra'u fi raka'atayn, yana karanta a cikin rako'i guda biyu ba'da al-maghribi bayan sallar magriba, wa fi raka'atayn da raka'a biyu qabla salatil fajr kafin sallah asuba, shine raka'atul fajr bi qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Ma'ana ya yi ba so ɗaya ba so biyu ba, shi yasa ya ce ma'usi, ba zan iya ma lissafa so nawa na ji manzon Allah idan ya zo a nafila ta raka'a biyu da yake bayan sallar magriba, a raka'a farko yana karanta al-fatiha da kul ya'ayyuhal kafirun, a raka'a ta biyu yana karanta fatiha da qul huwallahu ahad. Haka wa fi raka'atayn ne qabla salatul fajr, haka ce ba zan iya kididdige, ba zan iya lissafa sau nawa naji manzon Allah yana karanta a raka'o'i biyu da yake kafin sallar asuba, su ne raka'atul fajr. A raka'a farko karanta qul ya'ayyuhal kafirun, a raka'a ta biyu karanta qul huwallahu ahad. Daka sunna abin da ya tabbata daga manzon Allah a nafila da ake raka'a biyu bayan sallar magriba, ƴan uwa, shine a raka'a farko ka karanta fatiha da qul ya ayyuhal kafiruna, a raka'a ta biyu ka karanta fatiha da qul huwallahu ahad. Kamar yadda muka ji wannan sahabi Abdullahi dan Mas'ud ya ce ban zai iya lissafa so nawa yaji manzon Allah yana karanta waɗannan surori a cikin sallar nafila da yake raka'a biyu bayan sallar magriba. Haka nan kuma ya nuna mana cewa hatta sallar da ake nafila raka'a biyu kafin sallar asuba sunne raka'atul fajr, to manzo Allah yana karanta a raka'a farko fatiha da qul ya ayyuhal kafirun, a raka'a ta biyu fatiha da qul huwallahu ahad. Daga cikin nau'ukan nafilfili da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi, akwai raka'atani qabla salatil isha, akwai raka'o'i guda biyu kafin sallar isha'i, wa raka'atani ba'daha, kuma manzo Allah yana nafila raka'a biyu bayan sallar isha'i. Li hadisi Abdullah ibn Mughaffal, saboda hadisin Abdullah ibn Mughaffal radiyallahu anhu, yadda Allah ta tabbata a gare shi, kala yake cewa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, annabi tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi yana cewa baina kulli adhanaini salatan, baina kulli adhanaini salatan. Wannan yace tsakanin kiran sallah biyu akwai sallar nafila, tsakanin kiran sallah biyu akwai sallar nafila. Wannan hadisi ya zo a cikin Sahih Bukhari, hadisi mai lamba 624, Ibn Hajar Asqalani ya ce abinda ake ni baina kulli adhanaini ay baina al-adhan wal iqama, ma'ana tsakanin kiran sallah da tare iqama, to ana so kai nafila. Kenan daga an yi kiran sallah kafin a tare iqama, tsakanin kiran sallah da tare iqama, to akwai nafila da ake yi a tsakanin wannan, to shine manzon Allah ya ce baina kulli adhanaini salasa. Daga kenan daga shine aka samu mutun zai iya nafila raka'a biyu kafin sallar isha'i, ma'ana bayan an kiran sallar isha'i kafin a tare kama, to ana so kai nafila raka'a biyu, kamar da manzon Allah ya ce tsakanin kowane kiran sallah biyu akwai nafila, ma'ana tsakanin kiran sallar azhar da tare kama akwai nafila, tsakanin kiran sallar la'asar kafin a tare kama akwai nafila, tsakanin kiran sallar magriba kafin a tare kama akwai nafila, tsakanin kiran sallar isha'i kafin a tare iqama akwai nafila, haka tsakanin kiran sallar asuba kafin a tare iqama akwai nafila. To shine abin da manzo Allah yake ni baina kulli adhanaini salas sala, kamar da Ibn Hajar al-Asqalani ya tabbatar a cikin sharhin da ya ma Sahih Bukhari, shine Fathul Bari. Daga kenan ana so mutun ya nafila raka'a biyu kafin sallar isha'i, bayan an kiran sallar isha'i to yake nafila raka'a biyu kafin a tare iqama sallar isha'i. Wa amma raka'atani ba'da al-isha'i, amma dangane da raka'o'i biyu da ake ba sallar isha'i, to wannan fa hiya sunna ratiba mu'akkada, to wannan ta cikin sunnar rawatib. Mun gani kamar yadda ya gabata a cikin hadisin Abdullahi dan Umar da Aisha da Ummu Habiba, daga cikin sunnar rawatib akwai raka'a biyu da ake yi bayan sallar isha'i. To amma wannan nafilar da ake raka'a biyu bayan sallar isha'i, ƴan uwa jiya ba san ta ba. Abinda mutane ko suka sani bayan sallar isha'i ayi shafa'i da wutri. To amma akwai sunna ta nafila mai ƙarfi da manzon Allah ce idan kana yin ta za a gina ma gida aljanna, zai ce in kana nafila raka'a 10, 12 ko 10, to akwai biyu bayan sallar isha'i. Da kai mu ringa kokarin kiyaye wannan, saboda in kana so ka samu fallala a gina ma gida aljanna, to sai ka zo da wannan raka'a biyun ta bayan sallar isha'i. Tunda in raka'a 12 zaka yi, kaga hudu kafin azhar, biyu bayan azhar, biyu bayan magriba, biyu bayan isha'i, biyu kafin mi asuba. Haka in raka'a 10 zaka yi, wanda ya zo hadisin Abdullahi dan Umar, biyu kafin azhar, biyu bayan azhar, biyu bayan magriba, biyu bayan isha'i, biyu kafin mi sallar asuba. Daga kenan nafila raka'a biyu da ake yi bayan sallar isha'i sunna ce mai ƙarfi, kamar yadda ya tabbata a wannan hadisi da muka yi bayani. Na gaba akwai raka'atan qabla al-fajr, akwai nafila raka'a biyu da ake yi qabla al-fajr kafin sallar asuba. Nan abin da yake ni qabla al-fajr bi ma'ana qabla salati subhi kafin sallar asuba. Wa sunnatul fajr ita kuma sallar nafila da ake yi ta raka'atul fajr, akidus sunani war akidus sunani rawatib, a cikin sunani rawatib tafi su ƙarfi, tafi su daraja, tafi su falala, ma'ana a cikin sunani rawatib rako'in nan guda 10, 12 ko 10, to raka'atul fajr raka'a biyu da ake yi kafin sallar asuba, to tafi su falala da girma me yasa li umuri tis'a saboda al'amura guda tara ma'ana tana da fifiko da daraja akan su saboda al'amura guda tara to yan uwa zamu ji wannan al'amuran guda tara al'amrul awwal al'amari na farko shiddatu ta'ahudin nabi sallallahu alaihi wasallama laha yadullu ala izamiya tsananin kiyaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake yi na wannan sallah baya wasa da ita to wannan yana nuna girman sha'anin ta ma'ana manzon Allah baya wasa da yin raka'at al-fajr yana tsananin kulawa da lazumta da kiyayenta wannan kuma yazo a cikin hadisin Aisha li hadisi Aisha ta radiyallahu anha yazo hadisin Aisha radiyallahu anha Allah ya kara mata yarda qalat take cewa lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala shay'in min an-nawafili ashadda minhu ta'ahudan ala raka'atay al-fajr Aisha Allah kara mata yarda take cewa manzo Allah bai kasance ba mai yawan kiyaye wani abu daga cikin sallolin nafilfili kamar yadda yake kiyaye raka'at al-fajr ma'ana bai kasance bai na tsananin kiyaye wata sallar nafila daga cikin sallolin nafilfili kamar yadda yake tsananin kiyaye sallar raka'at al-fajr kenan ne kaga yana nuna mana da tace ta'ahudan ayi muhafazatan yana tsananin kiyayewa wa hirsan da kwaɗayin yin wannan sallar kama tace to bata ga ba a cikin sallolin nafilfili sallar nafila da manzo Allah ya tsananin kulawa da kiyayen ta kamar yadda yake tsananin kiyaye yin sallar raka'at al-fajr wannan yazo a cikin sahih bukhari da muslim bukhari ya kawo shi hadisi mai lamba 1169 mil san 69 muslim ya kawo shi hadisi mai lamba 724 624 wannan shine al'amari na farko tsananin kulawa da manzo Allah yake da kiyaye wannan sallah ta raka'at al-fajr al'amru sani al'amari na biyu bayyana nabi sallallahu alaihi wasallama fadlaha manzo Allah ya nuna falala raka'at al-fajr ake bance kaga yanzu raka'at al-fajr tana daga cikin sunnar rawatib din da manzo Allah ya ce idan kana yin su su guda 12 ko 10 za ki nama gida aljanna ko to kuma ake bance manzo Allah al-khas an particular manzo Allah ya ware ta ita kadai kuma ya nuna falalar ta ita kadai shine manzo Allah ya nuna falalar yin raka'at al-fajr an Aisha ta radiyallahu anha an rawaito daga Aisha Allah kara mata yarda anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da aminci Allah ya tabbata gare shi annahu qala aika take ta lalle manzo Allah ya ce raka'atul fajr to ana yan uwa akwai masu yara raka'atul fajr wannan kuskure ne a larabci ba a ce raka'atul fajr tunda raka'atani tasniya ne kuma gaban shi akwai mudafun ilai to in aka samu tasniya da mudafun ilai a gaban shi to ana shahi nuna din nan kenan ba an ce raka'atani bai dai a ce raka'atul fajr kenan raka'atul fajr manzo Allah ce raka'atul fajr ba raka'atul fajr ba wannan kuskure ne a larabci kenan hadisin ma yake su raka'atul fajr raka'a biyu da ake yi kafin sallar asuba manzo Allah ce khairum minad dunya wama fiha sun fa alkhairi sama da wannan duniya tamu da muke ciki da abin da ke cikin ta wannan hadisi yana cikin sahih muslim ya kawo hadisi mai lamba 725 725 imamu nawawi a cikin littafin sa na al-minhaj na shari sahih muslim bin hajjaj sharin da masa muslim yace wa mafiya aiwa mafiya min al-mata da abin da ke cikin ta na jin dadi ma'ana manzo Allah yace yin raka'a biyu ta raka'atul fajr raka'a biyu da ake kafin sallar asuba yafi alkhairi da wannan duniya tamu da abin da ke cikin ta na jin dadi ma'ana ladan da zaka samu idan kai raka'atul fajr raka'a biyu kafin sallar asuba to da za a siyar da wannan duniya da abin da ke cikin ta na jin dadi da morewa da kayan alatu to ba zai siya ma daraja raka'a biyu da kai kafin sallar asuba ba ma'ana ita wannan raka'a biyu ta fi duniyan nan tamu da abin da ke cikin ta duka alkhairi ɗan uwa mu diba mu gawa yanzu dan Allah wanda bai raka'atul fajr bai asara ba babba asara ka diba kaga abin da za a ce ya fi duniya ba ta aka fa yafi zandar ba ko da magaran kaga ba a ce bai yafi da magaran ba ba a ce bai yafi zandar ba ba a ce bai yafi nijar ba ba a ce bai yafi afrika ba a duniya kuma duniyan ma kace da abin da ke cikin ta na kayan morewa da jin dadi da alatu da duk wani abu na morewa da jin dadi aka ce da za a hada wannan duniyar ta mu dukan da da abin da ke cikin ta na jin dadi to bai kai ba bas kai ba alkhairin da mutun zai samu yayin da yana fara raka'a biyu kafin sallar asuba yau mu diba mu ji irin wannan falalawa raka'atul fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha to amma yanzu ka tambaye kanka in tambaye kaina shi ina raka'atul fajr kaga in banna kenan ina asara wannan falala da alkhairi da Allah subhanahu wataala sa a cikin da wanda manzo Allah ce tafi duniya da abin da yake cikin da alkhairi da aka dan uwan baka yi to ka fara tun daga gobe sallar asuba kafin kai sallar asuba kai ta zamu zo mu ga yadda ake yin ta al'amru salis al'amari na uku dangane da raka'at al-fajr as-sunnatu takhfifuhuma ana so a saukaka su a gajarta su mana ba so in zaka yi raka'at al-fajr ka tsawaita karatu a cikin su ana so ka sassauta ka gajarta su me dalili li hadisi aishata radiyallahu anha yazo a cikin hadisin aisha Allah kara mata yarda kala take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya kasance yukhaffif ar-raka'atayn allatayn qabla salati subhi yana saukaka rak'o'i guda biyu wanda yake yin su kafin sallar asuba ma'ana ta nufin raka'at al-fajr tace hatta inni la aqulu ha ina cewa ma hal qara'a bi ummul kitab shin wai an yi ko manzo Allah karanta ma fatiha a cikin su saboda gajarta su da yake baya tsawaita su tace wannan zubin manzo Allah zai raka'at al-fajr hatta cewa shin an yi ko manzo Allah karanta fatiha a cikin su saboda mi gajarta su da bai ja su ba bai tsawaita su ba wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim mutumana muttafaqun alayhi Bukhari ya kawo shi hadisi mai lamba 1171 mil 1700 Muslim ya kashi hadisi mai lamba 724 kenan wannan hadisi yana nuna mana cewa raka'atul fajr mutum yana iya karanta fatiha kadai tunda an nuna manzo Allah yana gajarta karatun su ma'ana mutum yana iya takaituwa ga fatiha kadai kenan in kai karanta fatiha kadai wannan ba laifi bane ba saboda mi ana so ka gajarta su to kuma koda ma mutum zai karanta wata sura ce kenan zai dora da sura ce yar gajeruwa ba wanda take mai tsayi ba duk da anan gaba zamu zo mu ga irin sura da manzo Allah yake karantawa bayan ya karanta fatiha a raka'atul fajr ma'ana dai ba a so mutum zai raka'atul fajr bayan ya karanta fatiha dauko ta sura doguwa wannan ba shi bane sunna ba abin da tabbata na sunna shine manzo Allah yana gajarta su baya tsawaita karatu a cikin su al'amru rabi al'amari na hudu waqtuha bayna al-adhan wal iqama lokacin da ake yin raka'at al-fajr to ne ai tambaya yaushe ne ake raka'at al-fajr to za mu ji lokacin ta waqtuha bayna al-adhan wal iqama ana yin ta ne tsakanin kiran sallar asuba da kuma ta da iqama ma'ana lokacin da ake kiran sallar asuba ba kiran harko ba da ake ba kira na biyu da ake yi wanda shine na asuba din wanda daga shi ne za a yi sallar asuba ba na harko ba saboda akwai wanda suke raka'at al-fajr a kiran sallar na farko to wannan ba lokacin ta bane ba tunda in kai kiran sallah na farko lokacin asuba bai shiga ba manzo Allah ya bayyana hikimar da yasa ake yin shi domin mutum ya kimtsa ne ya tashi in yana da nafilfuli da zai yi ko zai yi sahur ko wani abu kai kafin a kira nabi wanda in aka kira nabi kaga daga lokacin babu zancen mutum ya sahur da makamantansu daga kenan a raka'atul fajr ba ana yin ta bane ba idan aka kira sallah har naka mutanen da suke tashi sallar dare in gaji ayin kiran sallar har ba za ka yi raka'atul fajr ba za ka jira ne har ayin kira sallar na biyu da ake yi wanda daga shi ne za a yi sallar asuba din to idan aka yi kiran sallar asuba kafin a tare iqama a wannan lokacin a wannan tsakanin ne ake raka'atul fajr me dalili li hadisi hafsa ummul mu'minin hadisin hafsa uwar mu'minai radiyallahu anha Allah ya kara mata yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ita hafsa take ba da labari tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana idza sakata almuazzin min al-adhani idan ladani yayi shiru daga kiran salla li salati subhi na salla asuba wa bada subhi bima'ana wa zahara subhi ai bima'ana wa zahara al-fajr mana idan ladani bayan ya iya kiran salla asuba lokacin da al-fajr ya bayyana shi da tace raka'ataini khafifataini sai manzo Allah ya rako ibu wanda suke khafifataini ma'ana masu sauki ba masu tsayi ba qabla an tuqama as-salat qabla an tuqama as-salat kafin a tsaye da sallah ma'ana kaga nan ta nuna bayan an kiran sallah ne na asuba kafin a tada iqama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin mi raka'atul fajr wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim Bukhari ya kashi hadisi mai lamba 1618 Muslim ya kashi hadisi mai lamba 723 kenan wannan hadisi na Hafsa kuma wannan hadisi na Aisha ita wanda take nuna mana hadisin Aisha wal hadisi Aisha haka hadisin Aisha radiyallahu anha Allah kara mata yarda kala take cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yusalli raka'ataini khafifataini bainan nida'i wanda ya kamati min salatu subhi. Aisha take cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, annabi sira da mutunci Allah tabbata a gare shi ya kasance yusalli raka'atayn, yana yin nafila raka'a biyu khafifatayn wanda suke sauƙaƙa ba masu tsayi ba. Tace bainan nida'i wal iqamati, tsakanin kiran sallar da ta iqama, min salati subhi, daga sallar asuba. Ma'ana idan aka kira sallar asuba kafin a ta iqama, to a tsakanin wanne yana yin nafila raka'a biyu wanda suke masu sauƙi ba masu tsayi ba. Wannan shi mana cikin Bukhari da Muslim. Bukhari ya kashi hadisi mai lamba 619 sisan 19, Muslim ya kashi hadisi mai lamba 724. Daga kenan karkashin wannan hadisi da muka gani guda biyu na Hafsa bintu Umar wanda yana cikin Bukhari da Muslim, da Aisha bintu Abi Bakar wanda ita ma yana cikin Bukhari da Muslim, ya nuna mana kenan lokacin da manzon Allah yake rakatul fajr shine bainal adhan wal iqamati min salati subhi, bayan an yi kiran sallar asuba kafin a tare iqama, a wannan tsakanin ne manzon Allah sira da mutunci Allah tabbata gare shi yake sallah kenan rakatul fajr. To ɗan uwa, kamar yadda muka yi bayani cewa akwai al'amura guda tara wanda suke nuna falala ta sallar rakatul fajr. Yanzu mun zana al'amura guda hudu, sura guda biyar, kuma ga lokaci yayi. Insha Allah za mu tsaya a nan, in Allah ya nuna mana sati mai zuwa da rai da lafiya, rago al'amura guda biyar wanda suke nuna falala ta rakatul fajr, za mu zo mu bayyana su. Fatan abinda muka faɗa na daidai. Allah subhanahu wata'ala ya sa mu tarayya lada kuskure tantaban harshe, Allah ya yafe mana. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara ma wannan ƙasa ta mu ta Nijar zaman lafiya da kwanciyar hankali da arziki da wadata. Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu daga dukkan sharri da makircin makiya na wannan ƙasa, na cikin gida da na waje. Duk wanda yake nufin wannan ƙasa da wani sharri, muna roƙon Allah ya maida kaidin shi da makircin shi a kansa. Allah subhanahu wata'ala ya tona asirin dukkan wanda yake so ya ga wannan ƙasa ta shiga wani yanayi, ya ga wannan ƙasa ta shiga yanayi mara daɗi. Allah ya ƙara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara wa jagororinmu da shugabanninmu tabbatuwa a kan gaskiya da aikata gaskiya, da kuma haɗa su da abokan shawarwari wanda za su ba su shawara ta gari wanda za ta sa wannan ƙasa ta samu cigaba. Allah subhanahu wata'ala ya ba su ikon yin adalci, ya ba su ikon yin abin da ya dace wanda zai faranta wa 'yan ƙasa gabaki ɗaya. Allah ya musu jagoranci. Muna roƙon Allah kuma da sauran dukkan ƙasashen musulmi gabaki ɗaya, Allah ya ba su zaman lafiya da kwanciyar hankali. Wanda suke fama da yaƙe-yaƙe, Allah ya kawo musu zaman lafiya. Wanda suke fama da 'yan ta'adda, su ma ka Allah ya kawo musu ƙarshensu. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya zauna da ƙasashen musulmi lafiya, ya ɗaukaka musulunci da musulmai, ya ƙasƙantar da kafirci da kafirai. Masu buƙatu na alkhairi Allah ya biya musu. Muna roƙon Allah ya sa aljanna ta taimako mu gabaki ɗaya. Wanda suka riga mu gidan gaskiya daga cikin iyaye da kakanni da malamai, Allah ya ji kansu, ya sa aljanna ta taimako musu. Mu kuma Allah ya raya mu akan musulunci, ya sa mu cika da imani. Marasa lafiya mu na gida da likita, Allah subhanahu wata'ala ya ba su lafiya. Mu kuma Allah ya ƙara mana lafiya. Dukkan masu buƙatu na alkhairi Allah ya biya mu kowa buƙatun shi na alkhairi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أجل الشيطان الرجيم.